Yato jiran din yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce rundunar ta so ma gina wata cibiya na musamman da zai sa ido kan yadda ake kera babumai da waɗanda suka sarrafa babuman da ma irin sinadaran da aka yi amfani da su wajen kera irin waɗannan babuman. Sai to jiran din ya dai bayyana hakan ne ga manema labarai a garin Maiduguri lokacin da ya ziyarci wannan cibiya da zakan aje gudanar da wannan aikin gini da kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a kammala aikin wannan gini da su kasance tamkar makaranta ne da za a horar da jami'an yan sanda na musamman da za su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Sai to jiran din ya ce yana sanin da matsalolin da jami'an yan sanda ke fuskanta musamman ma na rashin biyan su allowance har na tsawon watanni 6 wanda ya ce an samu wannan matsala ne sakamakon rashin sa hannu a kan kasafin kuɗin bara amma ya ce nan ba da jimawa ba za a warware wannan matsala. Ibrahim Idris ya ce rundunar yan sanda a yanzu hakan ta kuma samar da wasu karnuka na musamman da za su dinga aiki a ɓangaren Munagari da wajen jami'ar Maiduguri da ake yawaita samun tashin bumabumai a waɗannan yankuna da kuma ajiye jami'ai na musamman da za su sa ido kan abubuwan da ke gudana a irin waɗannan yankunan. Sai to jiran Lungu ya kuma yi min ƙarin haske game da irin waɗannan matakai da suka ɗaukan kamar haka.
Za mu yi using wannan makarantar ne to train koya musu officers namu kasa a police ma da what we call explosive ordnance department suna ke training mu suke yin da bombs da abin nan da masu saka bomba jikin su da sauransu aiki su ne su take care of those areas. Wato ko meeting za a yi inda za manya za su yi training din ba wannan kasan ko duniyar nan wannan EOD team sukan zo su yi sweeping da equipment nasu to irin sun za a yi training nan. In addition muna da what we call TIB is a investigation team da muke da shi a police masu bincike to su masu bincike za wannan makarantar zai taimaka su masu bincike in an samu bomb ko bomb blast za su sami fragment na bomb din burbadin su a sa bincike daga ina bomb din su a suka kira shi a wannan binciken za su gano shi to wannan team ne it is the British government da suka taimake mu kafa shi
gwamnatin Britaniya
yes suka taimake mu kafa wannan team din to muna team din suna yanzu a cikin da they be growing in number to wannan school din su zai training nasu saboda muke da su yanzu mun an kai su kasar waje su yi training fact wannan school din is going to be helpful ba ma kan Nigeria ba a duk Africa we are going to use it
dan kalle da kamar batun ba makarantu kariya ko za ka yi mana karin haske game da yadda za ku bayar waɗannan makarantun kariya.
Obviously a yanzu a makarantun nan in each of these makarantun muna da 4 mobile police officers wanda aka yi attaching za su take gadin wayannan matan da yaran eh sun da muke da attaching iya guda hudu kowane makaranta a jihar Borno jihar Yobe da jihar Adamawa and we believe later zan zagaye wayannan makarantun a nan state da a Borno za mu zagaye makarantun a Adamawa za mu zagaye some of these schools a Yobe.
Shin da ya ce jihar din ya zarci fara gwamnatin jihar Borno wanda ya samu gana da mataimakin gwamnan jihar wato honorable Usman Mamman Durkwa wanda ya kira ga inspector general din da ya kokarin tabbatar da an sake ceto waɗannan dalibai na garin Chibok kamar yadda aka samu ceto waɗannan dalibai na garin Dabci nan ba da jimawa ba. Inspector general din ya kuma zarci fadar mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Garbe Elkanami da nan ma mai martaba Shehun Borno ya nuna masa godiya game da irin yadda suke gudanar da aiki a jihar da ma sake kira ga inspector general din da su baiwa matasan jihar Borno dama musamman ma na shiga aikin yan sanda.
Let me at this juncture plead with you to give Borno State special consideration in the recruitment of various cadre of personnel in the force. Borno has lost a number of policemen.
Ya ce bari ni amfani da wannan dama in yi wannan kira don a baiwa al'umman jihar Borno dama ta musamman wajen ɗiban jami'an yan sanda matakai daban-daban saboda al'umman jihar Borno su rasa jami'an yan sanda da dama da ma manya-manyan jami'an su don haka na ga ya kamata a ba mu dama ta musamman lokacin da aka zo ɗiban waɗannan ma'aikata. A cewar mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.